bisa ga duka alamu Kallona neman koma sama a jihar Adamawan inda ma wata kotu ta baiwa hukumar zabe a INEC ta dakatar da batun sake zaben da za a yi a wasu rumfuna 44 Aseko an kammala shari'ar da karar da jam'iyyar MRDD wato Movement for the Restoration of Defense of Democracy ta shigar inda jam'iyyar ke kalubalanta hukumar zaben na rashin saka alamanta wato logo a zaben gwamnati da aka yi wato jam'iyyar da nako neman ne da rusa zaben da mai a saka nata din takarar jami'ar da ta MRDD ta ko shiga da karar neman a babban kotun jihar inda ko Justice Abdulaziz Waziri ya ba da umarnin dakatarwar to ya kuma sa jami'ar gazawa kotu a yanzu barista Mustafa Shaba da ke zama lauyan jami'ar ta MRDD yace sun shiga da karar neman domin neman haƙƙin su
this is a serious infraction and the party has come to court fortunately because the election has not been concluded to stop INEC from further breaching its rights by placing properly its name on the logo and starting the process afresh so that it can also exercise its constitutional right to have its candidate contest the election.
Mun zo kotun ne domin neman haƙƙi. Na rashin saka alamar jam'iyyar MRDD a zaben da ba a kammala ba, wanda don haka muka mika kukan ga kotu da ta umarci hukumar zaɓe da ta dakatar da zaɓen da za a sake. Har sai ko an saka alamar jam'iyyar, tunda ita INEC ta san jam'iyyar na da ɗan takara a zaben gwamna. Kuma rashin saka alamar ai tare haƙƙi ne.
When you meet a person who is duly nominated from the ballot, the only implication is to start again by putting that person's name on the ballot.
A cewar lauyan jam'iyyar ta MRDD, to sai dai ku anata mata ne. Hukumar zaɓe ta INEC ta ce a bisa dokar zaɓe da ake amfani da shi a yanzu, musamman ma sashi na 87 karamin sashi na 10 cikin baka, umarnin kotu ba ta dakatar da zaɓe, kuma kawai yanzu ba ta da masaniya game da wannan umarni da kotun ta bada. A cewar kwamishinan hukumar zaɓen ta INEC a jihar Barista Kasim Ganagaidam.
A ni gaskiya ban san da wani umarnin kotu da ta bayar ba. Na ɗaya kuma ka san akwai doka akan maganan umarnin kotu baya hana zaɓe, na ɗaya kenan. Na biyu kuma maganan sa logo na party da rashin sa logo ana yi ne a headquarters ba a nan jiha ba.
Kawai yanzu tuni su ma 'yan takarar da ke fafatawa a wannan zaɓe suka so mai da martani Honorable Ahmadu Marufin ɗan takarar jam'iyyar PDP wanda ko shine ma kan gaba a yawan ƙuri'u yace ai komin dare gari zai waye. Ano haka shirye suke su koma daga
saboda Ubangiji shi kadai ne mai bada mulki kuma abin da ya mana ranar zaben Asabar zai sake mana duk ranar da aka sa a koma zabe waɗannan wuraren da aka ce a jayi zabe kuma insha Allah Ubangiji zai ba mu nasara fiye da wanda muka samu a ranar Asabar.
Ba ka tunanin kan cewa wakila jam'iyyar APC take da mulki bare da razana ka
me zan razana ba suna mulki muka kada su ba saboda haka ai kada gwamnati da bata da amfani ga talaka ba komai bane ma mai zabe a Adamu.
Wani zai tani kaman kanta wani irin gwamnati za ka yi ganin kaman wani irin gwamnati wani zai tani shinkafa da wake ne koko a na jami'a ɗaya ne.
Za mu yi gwamnati shinkafa da wake za mu haɗa kai da duk ɗan Adamawa da yake da abin da zai bayar saboda wannan jiha ta ci gaba al'umma kuma su walwala su ji daɗi.
Koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga yadda za ta kaya kafin nan da ranar da hukumar zaben ta saka domin sake zabe a rumfuna 44. Ibrahima Abdul Aziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.